لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجد دقودية قال لهم الوكتين سركي دي قدرة الترور من أولا مسلاتي من البركة أنا مسجد الدعوة والإرشاد أنا أنقواتا سيتي ربتي أبن النيامي بمينتي قبدا كراتون لتافي نام من البركة نسنن أبي داود أمجلس مميتاكا كراتون حديثي دا أيكي دشي شيني زمن لاهية كمسلمي wannan shine darasin mu na 48 a wancan karon nayi kuskure nace 48 ke wannan shine na 48 wancan na 47 yau kuma muna biyar ga sabon wata ko wanne wata kenan shidda to ni a kilgo na biyar ne shidda ne ko to mu je a shidda ana gane da ke ko to shidda ga wata ga wanne wata ku bani amsa Rabiul Awwal ko dai akwai magana amma sai sati mai zuwa insha Allah a watan Rabiul Awwal insha Allah kenan bi shidda gare shi hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda yake da shekara miladiya 2025 kai mu ci gaba taken karatun mu na yau shine يزين الغريب إذا ما اغترب ثلاث فمنهن حسن الأدب وثانية حسن أخلاقه ورابعة اجتناب الريب وني معلمي نيكي ما دانسا نسيحة دازي تهي بلاغرو سيكي مسا يزين الغريب إذا ما اغترب ثلاث فمنهن حسن الأدب يتي yana yi ma bako ado abubuwa guda uku daga cikin su yace husnul adab ya kasance mai kyawun ladabi yace wasaniyatun husnu akhlaqihi yace abu na biyu ya kasance mai kyawun dabi'u yace wasalisatun ijtinabur riyab na uku kuma ya nisanci wuraren da yake shakka game da su wuraren da bayan tabbacin miki akwai ma'ana kamar wuraren da ake iya samun tashin hankali ko abin da ya kama da haka yace wannan abuwa guda uku idan mutun yana bakunta to zai kare bakuntar sa ya kare lafiya ka kasance mai ladabi kyaukyawan dabi'u sannan kuma da nisantar wurin da kake kwankwanto game da lafiyar sa zaka je balaguro an ce gari kaza akwai in kidnapping kai kokari kenan ka nisanci wannan garin domin musulunci ma ya umurce mu da al-akhzu bil asbab riqo da sababi a cikin balaguron na ka kasance mai ladabi idan aka ce ladabi shine aikin da ya shahi alaƙar ka da wasu idan aka ce kuma dabi'a mafi yawanci aikin da ta shahi zuciyarka ce kai karan kanka kenan ka kasance mai ladabi ta hanyar kyautata wa mutane ka kasance mai kyautawan dabi'u ta hanyar jin tsoron Allah madaukakin sarki domin tsoron Allah ma yana daga cikin manyan dabi'u idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu lokacin da kake balaguro kada ka ce ai babu wanda ya sani bari in yi abin da nake so a'a ka tuna da akwai mai ganin ka in babu wanda ya san ka wa ya san ka Allah ko wannan kun ba za ka boye masa ba shi yasa malumai suka ce balaguro yana daga cikin abin da yake bayyana asalin halin mutum wani mutum ya zo yana yabon wani to shi Umar dama ya san mutunan wanda ake yabo yana ta cewa kai wani mutunan kirki ne akwai kaza akwai kaza sai Umar yace ka taba balaguro da shi yace a ban taɓa balaguro da shi ba yace to baka san shi bane shi yasa kake yabon shi ma'ana dai sai ke nuna balaguro yana bayyana asalin halin mutum. A Hausawa ke cewa madalla da bako mai ciyar da 'yan gari ko kuma 'yan gida, to zaka tahiya yana da kyau kai 'yan tahiya, yana daga cikin kyakkyawan ɗabi'u musamman a wajen mu Hausawa, ko wannan shine kenan. A takaice dai kuma masu girma, wannan abubuwan guda uku idan za mu yi balaguro mu yi kokari mu kula da su, za su taimake mu a lahiyarmu da addininmu: ladabi, kyakkyawan ɗabi'u, da kuma nisantar wuraren da ake kwankwanto game da salamarsu ko kuma amincinsu. Za mu tashi babu tashahud, babi mai bayani akan at-tashahud. At-tashahud kai tsaye ita ce tahiya, abinda yasa kuma ake ce mata at-tashahud, li'anna fiha ash-shahada, ash-shahadatani akwai su a cikin at-tahiya, sai ana ce mata at-tashahud. Kuma zaka ce ashhadu ashhadu ne, yanan shine at-tashahud. Za mu gani ya ake yin ta, nau'i nawa ce, kuma menene matsayinta a cikin sallah. Malici haddasana musaddadun akhbarana yahya an sulaiman al-a'mash haddathani shaqiq ibn salama an abdullah ibn mas'udin qala kunna idha jalasna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi as-salati, mun kasance idan muka zamna tare da manzon Allah a cikin sallah, kulna muna cewa assalamu ala Allah qabla ibadihi, aminci ga Allah kamin bayunsa, assalamu ala funanin, amincin Allah zuwa ga wani, wa funanin da wani, sai su ambaci sunan mutane a cikin tahiyar tasu. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah yace la taqulu assalamu ala Allah, kada ku ce aminci ga Allah, li'anna Allah huwa as-salam, domin Allah shine as-salam, ko fa inna Allah huwa as-salam, domin Allah shine as-salam, don yana daga cikin sunayen Allah as-salam, shi yasa kana iya kasa ma danka mi Abdu Abdussalam. Walakin idha jalasa ahadukum, sai dai idan dayan ku ya zamna, falyaqul yace at-tahiyatu lillahi, gaisuwi na musamman zuwa ga Allah, was-salawatu wat-tayyibatu, da kuma yabo na musamman tsarkaka, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, amincin Allah ya tabbata akan ka ya kai wannan annabi, wa rahmatullahi da rahmar Allah, wa barakatuhu da albarkokinsa, assalamu alayna, amincin Allah ya tabbata akan mu, wa ala ibadillahi salihina, da kuma akan bayun Allah salihai, fa innakum idha qultum dhalika, domin ku idan kuka fadi haka, ma'ana in kuka yi wannan tahiyar, asaba kullu abdin salihin fi samai wal ard, to kowanne bawa nagari da yake a sama da ƙasa to ya samu kasonsa, domin kuka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin, kenan kowa duk mutunan kirki ya shiga a ciki, aw baina as-samai wal ard, ko kuma a tsakanin sama da ƙasa. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ina shaidawa ba abun cancanta da bauta sai Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma ina shaidawa lalle Muhammad dan aikensa ne, kuma manzonsa ne. Sai manzon Allah ya koya musu haka za su fadi, sai yace summa liyatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi, bayan mutun ya yi tahiyya sai ya zaba daga cikin addu'o'i wadda tahi birge sa, fa yad'u bihi, sai ya roki Allah da wannan addu'ar. Anan sahabbai ne a farko ba su san yanda ake tahiyya ba, in suka zo sai su ce assalamu ala Allah, assalamu ala Abi Bakar, assalamu ala Umar, misali sai su zano sunayen mutanen da suke so su yi ma addu'a a cikin sallah. To shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara musu, yace ga yanda za ku yi, ya koya musu tahiyya. Wannan tahiyyar ita ce mafi shahara, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wannan ita ce mafi shahara daga cikin tahiyya. tahiyya za mu gani nau'i bakwai ce, malam ya kawo nau'i guda shidda, za mu rika kilgunsu tare da ku. Yanzu mun samu nau'i na nawa? Na farko, kuma ita ce mafi shahara. Ana gane da kyau ko? Wannan hadisin malamai suka ce dalili ne akan cewa tahiyya ta ƙarshe, tahiyya ta tsakiya ba a yin addu'a bayan ta, sai tahiyya ta me? Sai tahiyya ta ƙarshe. Domin annan manzon Allah sun kasance a ƙarshen tahiyyan ne suke, a ƙarshen sallah ne suke wannan addu'ar, sai ya ce musu ga yanda za ku ce, bayan wannan kuma sai ku zabi addu'ar da za ku yi. Kenan tahiyya ta biyu ba a yin addu'a bayan ta. Tahiyya ta farko nake so in ce, in kai at-tahiyyatu lillahi kai salati ga annabi shikenan, baka ƙara komai. Amma ta ƙarshe ita ce bayan ta kana iya kai addu'ar da kake so. Wallahu ta'ala a'lam. Mali yace haddathana Tamim ibn المنتصر أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك أن أبي إسحاق أن أبي الأحوص أن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة منكسنتي بمسمي يكما تامتي بإذا مكزمنا أتكين سلا ركعة كرشي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم الهالكم من ظن الله ياسن دحكا معنا ياسن بمسمي يكما تأتي با فذكر نحوه sai ya ambaci makamancin sa, ma'ana kenan sai daga baya manzon Allah ya koya musu ga abin da zasu cewa. Qala sharikun shariki yace wa haddathana jami'un ya'ni ibn abi shaddad an abi wa'il an abdullah bi mithlihi qala wa kana yu'allimuna kalimatin, kuma manzon Allah ya kasance yana koya muna wasu kalimomi, wa lam yakun yu'allimuna hunna kama yu'allimuna at-tashahhud, bai kasance kuma yana koya muna wasu kalimomi ba. Ana gane da kyau ko? Bayan su kamar yake koya muna at-tashahhud. Kenan sai manzo a sai a wannan riwayar aka ƙara muna bayan at-tahiyyatu ga wata addu'a da manzon Allah ya koya musu. Wannan addu'a tana da muhimmanci sosai. Ku ji abin da ta kumsa. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah ka hada tsakanin zukatanmu, wa aslih zata bainina kuma ka sulhunta tsakaninmu. Wannan addu'ar me kake roko? Soyayya tsakanin me? Tsakanin musulmai. Domin rishin soyayya tsakanin musulmai bala'i ne. Manzo Allah ya ce la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, ba za ku yi imani ba sai kun so junanku. Manzo Allah ya ce inna shaytana qad aisa an ya'budahu almusalluna fil jazira, manzo Allah yace shedan ya huda tsammanin musulmai su koma mishi bauta kamar yanda ada aka yi mishi bauta. Ba za a taba cewa musulmai lalacewa ta kai za su bauta ma shedan, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman kuma a jaziratul arab. Sai ce walakin fi tahrish bainahum, sai dai abinda zai rika yi shine kokarin hada wada a tsakanin su, dan ya san bala'in wada yana kore ni, kiyayya tana kore ni, tana kore kamalan imani. Ana gane da kyau ko? Shi sa kada ka yi sake ka zamna da kyamar wani musulmi a cikin zuciyarka. Yanzu zaka samu wani banza-banza kawai ba abin da ya hada ku da shi, amma sai ya ce shi yana kyamar wancan mutumin. Ana gane da kyau ko? Wannan duka alama ce ta zuciyarka tana da datti, musamman in mutumin da kake kyama kin mutumin kirki ne a wajen Allah madaukakin sarki. Sai ya ce wahdina subulal salam, kuma ya Allah ka shiryar da mu hanyoyi na aminci, wa najjina minaz zulumati ila an-nur, kuma ka tseratar da mu daga duhwai ila an-nur zuwa ga haske. Ana nufin duhu na shirka zuwa ga haske na me? Na tauhidi. Duhu na jahilci zuwa ga haske na me? Haske na ilimi. Wa jannibna al-fawahisha, kuma ka tseratar da mu, ka nisantar da mu daga alfashoshi. Ana gane da kyau ko? Alfasha kamar irin su zina, kamar irin su liwadi, kamar irin su meke da suna ba tsada abin da ya kama da haka. Ma zuhara minha wa ma batan, alfasha wadda ta bayyana da kuma wadda ta boye, ma'ana wadda bata mazo ba ko wadda mun santa ba. Wa barik lana fi asma'ina, kuma ka sanya muna albarka a cikin jinmu. Wa absarina, da kuma ganinmu ko kuma gannanmu. Wa qulubina, da kuma zukatanmu. Wa azwajina, da matayanmu. Wa zurriyatina, da kuma zurriyarmu. Wa tub alaina, kuma ka karbi tubanmu. Innaka antat tawwabur rahim, domin lalle kai Allah mai yawan tuba ne, jumla ta tawwab, jumla ce ta mubalaga, siga ce ta mubalaga, fa'al kai mai yawan karban tuba ne, ar-rahim kuma mai yawan rahama, waja'alna shakirina kuma ka sanya mu ya Allah masu godiya a gare ka, li ni'matika musnina biha mu kasance kuma ga ni'imarka masu yabo ne, qabiliha kuma masu karbarta ne, wa atimmaha alaina kuma ka cika mana ni'imarka. A takeice wannan addu'ar tana daga cikin addu'o'in da ake bayan me, bayan tahiyya. Kuma wannan addu'ar babu wani alkhairi face ta kumshe sa, babu wani sharri kuma face ta me, ta kore sa. Yana daga cikin abin da ya birge ni a cikin wannan wurin shine, wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina, kuma Allah ka sa mana albarka a cikin jin mu da me, da ganin mu. Ji da gani abubuwa ne wanda suke da tasiri sosai ga rayuwar musulmi, wanda a gobe insha Allah za mu zo a wajen tafsirin me yake da suna, inda Allah maɗaukakin sarki ce khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wa absarihim gishawa. Ana gane da kyau ko? Za mu gani akwai wani abu wanda yake mai ban tsoro ko kuma mai mahimmanci a wannan wurin, wanda yana ɗaya daga cikin mu'jizat al-ilmiya wanda suka bayyana a cikin Al-Qur'ani. Wannan shine kenan. Kenan ka sa mana albarka a cikin jin mu, dan mu rika sauraron abin da yake mi alheri a gare mu ko halal a gare mu. Ka sa albarka a cikin ganin mu, dan mu nisanci kallon abin da yake mi, abin da yake sharri haramun a gare mu. Ya zo a cikin hadisi na Abdullah ibn Amr yake cewa, awwalu ma khalaqa Allah min al-insani al-farj, farko abinda Allah ya halitta ga dan adam shine al-aura. Sai Allah yace, hadhihi amanatun istawda'tukaha, wannan farjin amana ce na baka. Sai yace, fal farju amana, dan haka farjin mutum amana, amana ce a gare shi. Sai yace, wal udhunu amana, haka su ma kunnu mutum amana ce Allah ya basa. Wal absaru ko kuma wal ainu amana, haka su ma idanu mecece amana ce har abin da ya zuwa karshe. Dan haka kana roƙon Allah ya baka ikon sabce wannan amanar ta gani da kuma ta mi da kuma ta ji. Malai ce, haddathana Abdullah ibn Muhammad an-Nufairi, haddathana Zuhair, haddathana al-Hasan bin al-Hurr an al-Qasim ibn Mukhaymira qala, ce akhadha al-qamatu bi yadi, alqama ya kama hannuna, fa haddathani, sai bani labari, anna Abdullah ibn Mas'ud, akan cewa Abdullah ibn Mas'ud akhadha bi yadihi, shi ma ya kama hannunsa, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, akan cewa shi ma manzon Allah, akhadha bi yadi Abdullah, ya kama hannun Abdullah, fa allamahu tashahhud, sai ya koya masa tahiyya fi salati, a cikin sallah, fa zakara mithla du'a'i hadith al-A'mash, sai ya ambaci kwatankwacin addu'a da tazo a hadisin A'mash, ma'ana waccan tahiyya ta farko. Sai manzon Allah yace masa a cikin wannan riwayar, idza qulta hadha, idan ka fadi wannan attahiyatu kin, aw qadaita hadha, ko kuma ka kare wannan attahiyya kin, faqad qadaita salataka, to ka kare sallarka. In shi'ta an taquma faqum, in ka so daga wannan lokacin ka sallame ka tashi, wa in shi'ta an taq'uda faq'ud, in ka so kuma ka zamna bayan tahiyar ka kara abin da ka so na addu'o'i. Wannan riwaya ta kara nuna mana yanda manzon Allah ya kai makura wajen koya musu tahiyya. Shi wannan tabi'in da ake cewa Alqama ya kama hannun me yake da suna Al-Qasim ne, da ya kama hannunsa ya riƙe a hakan ga, sai ya ce masa, kaga yanda na riƙe hannunka haka, haka ni ma sahabin manzon Allah Ibn Mas'ud ya riƙe hannuna. Shi ma Ibn Mas'ud kin ya ce haka manzon Allah shi ma ya riƙe hannun shi. Ana gane riƙe hannu? Kamar yanda wanga yake zamne tamukela, ni ma ina zamna tamukela, sai in riƙe hannun shi, ba na hannuwan kadan ma kan hannunka su shagaltar da kai. Ya riƙe hannun shi, yana koya mishi attahiyatu lillah. Wannan sai yake nuna muna lalle attahiyatu a cikin sallah ba karamar yi bace, ba karamar matsayi ce gare ta. Za mu gani menene matsayin ta dai a magana ta ƙarshe. A takaice mun ga nau'i na farko na tahiyya, yanzu ga nau'i na biyu. Haddathana Nasr ibn Ali, haddathana Abi, haddathana Shu'bah, عن أبي بشر سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دغ منزون الله ابن عمر يا رويتو دغ منزون الله في التشهد game da tahiyya yace ga yanda manzon Allah ya koya masa attahiyatu lillahi as-salawatu at-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar dai wancan qala ibn umar yace zittu fiha wa barakatuhu ni na kara a cikin ta wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah qala ibn umar yace zittu fiha ni na kara a cikin wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai yace a cikin tahiyyar da akoya masa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lalle muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ne na'am wannan shine nau'i na biyu na tahiyya bambancin su da wannan shine ita wannan zaka ce ne ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ba tare da ka sami ba wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan shine bambancin ta da wace da waccan na'am da ibn mas'ud ita babu abduhu wa rasuluhu wannan ita ce ta umar ana gane da kyau ko ta meke da suna ta ibn umar babu abduhu wa rasuluhu da yanda aka koya masa yace shine ya kara abduhu wa rasuluhu kinan sai nuna kana iya kai ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ba sai ka sa abduhu wa rasuluhu ba shine nau'i na nawa nau'i na biyu mal yace haddathana amr ibn aun akhbarana abu awana an qatada tahaun wa haddathana ahmad ibn hanbal haddathana yahya ibn sa'id haddathana hisham an qatada an yunus ibn jubair an hittan ibn abdullah ar-raqashi qala yati salla bina abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari ya muna salla falamma jalasa fi akhir salatihi lokacin da ya zamna a ƙarshen sallar sa qala yati lokacin da ya zamna a ƙarshen sallar sa qala rajulun min al-qaum sai wani mutum daga cikin mutane yace ukirrati salatu bil birri waz zakati an tabbatar da sallah da zakka a matsayin albirru ma'ana manya-manyan bauta manya-manyan ibadu ga Allah madaukakin sarki kenan shi addu'ar da yake kenan ukirrati abin da yake maimaita kenan a cikin tahiyya ukirrati salatu bil birri waz zakati haka yake fadi a cikin sallah falamma infatala abu musa lokacin da abu musa ya kare sallah ya sallame aqbala ala alqaumi ya fuskanto ma mutane fa qala sai yace ayyukumul qa'ilu kalimata kaza wa kaza waye na shi ku a cikin sallah yana cewa kaza da kaza ma'ana yana cewa ukirratu salatu bil birri waz zakati fa aramma alqaum ay fasakatu alqaum sai mutane suka yi shiru fa qala sai yace ayyukumul qa'ilu kalimata kaza wa kaza ya kara maimaita waye yace kaza da kaza fa aramma alqaum haka dai mutane suka yi shiru qala sai yace Abu Musa yace fa la'allaka ya hittanu anta qultaha yace mai yuwa hittanu kai ne ka faɗi wannan kalimar yace ma ɗaya daga cikin ɗalubansa da suke sun yi sallah tare da shi hittan mai yuwa kai ne ka faɗi wannan maganar ko qala sai hittan yace ma qultuha ba ni na faɗi wannan maganar ba wala qadara hibtu an tabka'ani biha kuma dama naji tsoron a ce ka shehe ni da ita ma'ana naji tsoron a ce kace ni ne nayi ta qala yati fa qala rajul min alqaum ka san idan ka san mutun da karambani a cikin mutane da ma da kaje wani sabon abu shi zaka mi shi zaka tuntuba to shi ne yace to da ma malam na san ni zaka cewa dan dai an kwaso shara ne ake zuba ma na'am fa qala rajul min alqaum sai wani mutun daga cikin mutane yace ana qultuha ni ne na faɗi wannan magana wama aradtu biha illa alkhaira amma fa ba abunda nake nufi in ba alkhairi ba ba wai nayi bane dan ganganci a ni dai nuni na kawai alkhairi ne na faɗi wannan magana fa qala abu musa sai abu musa yace amma ta'lamuna kayfa taquluna fi salatikum shin ba ku san abin da za ku faɗi a cikin sallar ku ba? Inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khatabana, lalle manzon Allah ya muna huduba, fa'allamana, sai ya ilmantar da mu, wa bayyana lana sunnatana, ya koya muna sunnar mu, wa 'allamana salatana, kuma ya koyar da mu sallar mu, fa qala, sai ce, idza sallaitum, idan kuka yi sallah ko idan za ku yi sallah, fa aqimu sufufakum, to ku tsaye da sahunku, thumma liyaqummakum ahadukum, sannan ɗayanku ya muku limanci, fa idza kabbara fa kabbiru, idan limami yayi kabbara sai ku yi kabbara, wa idza qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin, idan yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin, fa qulu amin, to ku ce amin, yujibukumullahu, Allah zai karba muku, wa idza kabbara wa raka'a, idan yayi kabbara yayi ruku'i, fa kabbiru warka'u, to ku yi kabbara kuma ku yi ruku'i, fa innal imama yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum, domin liman shine ya kamata yayi ruku'i kamin ku kuma ya dago kamin ku. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, yace, fatilka bikilka, sai yayi wancan sannan za ku yi wancan. Ana gane da kyau ko? Ma'ana sai yayi kaza sannan za ku yi kaza, sai yayi ruku'i sannan za ku yi ruku'i, shine fatilka bitilka. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamida, idan yace sami'a Allahu liman hamida, fa qulu, ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu, yasma'u Allahu lakum, in kuka fadi haka Allah zai ji ku. Fa inna Allaha ta'ala qala ala lisani nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, domin Allah madaukaki ya ce akan harshen annabinsa, sami Allahu liman hamida, Allah ya ji wanda ya gode masa. Wa idza kabbara wa sajada, idan liman yayi kabbara yayi sujada, fa kabbiru, to kuma ku kabbara wa sujudu sujada, fa innal imama yasjudu qablakum, domin liman shi ya kamata yayi sujada kamin ku, wa yarfa'u qablakum, kuma ya dago kamin ku. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gari shi, yace ya ce fatilka bitilka, sai yayi sujada sannan ku yi sujada, sai ya dago sannan ku dago. Fa idza kana inda alqa'dati, idan liman yazo a wajen zama, falyakun min awwali qawli ahadikum, kuma kuka zo wajen zama haka za a kaddara, to ya fadan ya kasance abinda ɗayan ku zai ce, an yaqula, ya fadi, attahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi, gaisuwi tsarkakakku da aminci lillahi ga Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa lam yaqul ahmadu, shi ahmad bai ce wa barakatuhu ba, wala qala, kuma bai ce wa ashhadu ba, qala, yace wa anna Muhammadan. Wannan nau'i na nawa? Nau'i na uku ko? Yawa, nau'i na uku da na hudu ne suka zo a wuri guda. Nau'i na uku da na hudu a wuri guda. To bari in gaya muku nau'i na uku, shine attahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi. An ana gane da kyau ko? Attahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi. Ai waccan ba haka ake fara ba ko? Attahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Ana gane da kyau ko? Kina ita kuma wannan attahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi. A can lillahi so nawa ake gai? So biyu a can, amma wannan so nawa? So guda. Shine nau'i na nawa? Na uku na tahiyya. To nau'i na hudu shine kai irin wannan nau'in, amma in ka zo ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhali ita kuma su kuma wanda suka gabata ya ake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ana gane da kyau ko? Kina ita kuma ashhadu so nawa ake cewa? So guda. Ita ce nau'i na nawa? Nau'i na hudu. Nau'i na hudu dai. Wannan hadisin nace muku nau'i biyu ya kumsa. Nau'i na farko attahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi har zuwa ƙarshe kamar yadda kuka sani. Nau'i na hudu shine kamar yadda wanga take, amma in ka zo ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ana gane da kyau ko? shine nau'i na hudu. To sai mu zo. Haddathana Asim ibn Nadr, haddathana Al-Mu'tamir qala yace sami'tu abi haddathana Qatadatu an abi Ghallab yuhaddithuhu an Hittan ibn Abdullah Ar-Raqashi bi hadha al-hadith. Ya ba su labarin wannan hadisin zada, sai dai shi ya kara fa idza qara'a fa ansitu a cikin riwayar sa. Idan liman na karatu to ku yi shiru ku ku saurara in dai kuna jin karatun nasa. Wa qala fi at-tashahhudi, kuma yace a cikin at-tashahhud, a cikin tahiyya ba'da ashhadu an la ilaha illa Allah zada wahdahu la sharika lahu, ya kara wahdahu la sharika lahu. Qala Abu Dawud wa qawluhu fa ansitu, fadin sa fa ansitu laysa bi mahfuzin, abu ne wanda ba a haddace sa ba. Ma'ana mafi yawan malaman hadisi da suka rawaito wannan hadisin basu ambaci fa ansitu ba. Lam yaji bihi, babu wanda yazo da wannan fa ansitu kin illa Salman al-Taymi, sai dai Salman al-Taymi fi hadha al-hadith, a cikin wannan hadisin. Mali yace haddathana Qutaybatu Sa'id haddathana al-Laysu an Abi Zubayr an Sa'id ibn Jubayr wa Tawus an ibn Abbas annahu qala, daga ibn Abbas yace kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna at-tashahhuda, manzo Allah ya kasance yana koya mana tahiyya, kama yu'allimuna as-surata ko kama yu'allimuna al-Qur'ana, kama inda yake koya mana al-Qur'ani. Wa kana yaqulu, kuma ya kasance yana cewa at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi, to kun ji wata sabuwa ko? At-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi, gaisuwi masu albarka da yabo tsarkaka su kasance ga Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi. Wannan shine nau'i na nabiyar at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu, sai amin, sai a ida sauran, ana gane da kyau ko? Na'am. Nau'i na biyar. To akwai nau'i na shidda. Nau'i na shidda shine a cikin wannan riwayar da muka tsallake, ban yi muku ishara gare sa ba. Shine idan ka karanta irin waccan, idan ka ce ashhadu an la ilaha illa Allah, a waccan normal laman a asali babu mi wahdahu la sharika lahu, to ita kuma a wannan kalar sai ka kara mi wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, shine nau'i na shidda. Asali tahiyya nau'i guda bakwai ne, yanzu nan mun samu nau'i nawa? Nau'i shidda. Yanzu sauran nau'i na nawa? Na bakwai. Shine ba ka ba ana, domin hadisin da zamu gani anan da'ifi ne, la mahalla lahu min al-i'rab. An gane ko? To wa zai ga muna ta bakwai kin ko shahararra ce mu a lokacin ma ita muka iya. Na'am. Ina ji bari mu karanta wannan hadisin kamin sannan wasu sun tuno, dan ina so in ga mutane da sun daga hannu. Malaki haddathana Muhammad ibn Daud bin Sufyana haddathana Yahya ibn Hassana haddathana Sulaiman ibn Musa Abu Dawud haddathana Ja'far ibn Sa'd ibn Samura bin Jundab bin haddathani Khubayb ibn Sulaiman ibn Samurata an abihi Sulaiman ibn Samurata an Samurata ibn Jundab amma ba'du, yace bayan haka amarna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya umurce mu idza kana fi wasati salati, idan aka zo a tsakiyar sallah, aw hinan qida'iha ko kuma lokacin da aka zo kare sallah, fabda'u qabla at-taslimi, to ku fara fadi kamin ku sallame, sai ku ce at-tahiyyatu at-tayyibatu was-salawatu wal-mulku lillahi, thumma sallimu, sannan sai ku sallame ala al-yamini a bangaren dama, thumma sallimu ala qari'ikum, sannan ku yi sallama ga limaminku wa ala anfusikum da kuma akan kawunanku. Qala Abu Dawud Sulaiman ibn Musa kufiyun al-asl, Sulaiman bin Musa asalinsa dan Kufa ne, kana bi Dimashq, da yake a Dimashq. Qala Abu Dawud ce dallat hadhihi as-sahifa, wannan takardar da ya karanto wanda yake a cikin ta, ya karanta wannan ta nuna ala anna al-hasana sami'a min samura akan cewa hasan ya ji daga samura al-hali ba haka abun yake ba hadisin dai da'ifi ne bai inganta ba kun tuno nau'in na bakwai wanda suka tuno su daga hannu wanda suka tuno nau'in na bakwai na tahiya har yanzu dai ba su tuno ba nan baya baya yawa can nake so in gani da ba na'am ka kare magana at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi an gani da kyau ku at-tayyibatu salawatu lillahi wannan addu'ar lokacin muna makarantar dariqa dan makaranta biyu nayi muna ayin yara mun yi makarantar dariqa mun yi ta izala to da muka ta dariqa muka fara daga baya sai aka maida mu ta izala yanzu da muna ta izalan mu aka koya mana at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu har zuwa karshe to daga lokacin mu kuma sai muka ce waccan azzakiya to dama kashi an ce zakiru ka san zakirai kuma su yawanci ƙarya suke ma Allah sai muka ce wannan take bata inganta ba mun ji ma a haka to sai wata ran muna gardama da wani abokin mu da yake har yanzu a can sai na tambayi wani malamin mu daga cikin malaman ahadu suna nace malam wai azzakiya to kinan ta tabbata sai yake min ta tabbata ana gane da kyau ko ya kawo hadisi da isnadi wanda yana tabbacin ta to tun a wannan lokacin sai na sallama akan cewa azzakiyatu ita ma ya halatta kai ta zakawa ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan kada ka ji kunkunto din kana at-tahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan tahiyya nau'i bakwai ce duk wanda kai kuma tayi a hasali ma abinda aka hiso kai wata ran ka rika canzawa malamai suka ce al-ibadatul wajibatu ala wujuhin mutanawwi'a tuf'alu ala jami'i wujuhiha fi awqatin mukhtalifa ibadar ta zo da nau'i daban-daban abinda aka yi so in ka iya da yawa daga cikin su wata ran kai waga kala wata ran kai waga kala in kuma ka san rike ce ma za su yi to rike da guda kai tai ana gane da kyau ko domin kada a ce a wajen bai tarke ba a to nora ma wannan shine kenan a takaice ma masu girma tahiyya tana daga cikin arkanus sala tana daga cikin rukunin sallah idan kai sallah ba kai tahiyya ba a magana mafi inganci sallah ka bata mi ba bata yi ba kuma kun san da a cikin tahiyya ne ke da wani abu wanda dalilin sa ne aka fifita sallah akan sauran ibadu a cikin ibadu gaba ɗai ibadu na aiki wace ibada ce ta yi ko wace ibada a sallah to kusan sirrin da yasa sallah ta yi sauran ibadu li'anna salata jama'at baina haqqaini domin sallah ta kumshi haƙoƙi guda biyu huququllahi wa huququl ibad sallah akwai haƙƙin Allah a cikin ta kuma akwai haƙƙin bayin Allah ana gane da kyau ko shi kuma dama ka'ida ce al-muta'addi afdalu min al-qasir ma'ana duk ibadar da amfaninta yana ciratuwa baya takaituwa ga wanda shi kadai ke yi hatta wasu suna amfana da ita to tahi a wajen Allah da yadda ibadar da mai yin ta kawai ke cin amfaninta misali bayan sallah mai aka kawo a wajen ibadu zakka ko dan me yasa ba aka azumi ba dan saboda zakka ita amfani guda biyu ke tattare da ita akwai amfani ga akwai haƙi akwai haƙoƙi guda biyu akwai haƙoƙi na Allah kuma akwai haƙoƙi na wa akwai haƙoƙi na ɗan adam shi kuma azumi in kai azumi haƙin wa ke ciki kai kadai ne ke zaka kai kadai ne ke da haƙi a ciki dan kai azumi yalla dai in ma an yi sa'a kai mai kula da ladabin azumin ne dai mutane su huta ba za ka zage su ba ko in kuma an yi rishin sa'a dama kai babu ruwanka ko kana azumin zagi za ka yi kenan ka gani har yanzu dai ana nan wannan shine kenan a takaice sallah a cikin ta ne ke da wata ibada wata magana wadda take haƙi ne ga kowa ita ce at-tahiyatu manzo Allah yake duk wanda zai yi sallah dukkanin halittu na kirki suna da haƙi akan shi a cikin wannan sallar kuma wannan haƙin zai sabke shi ne in yace assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin shi yasa a wancan hadisin na farko sai manzo Allah yace in kace haka to ka sabke haƙin bayin Allah da yake akan ka naka musu addu'a a cikin ni a cikin sallar ka ana gane da kyau ko kinan tahiyya dole ne mu koyi tahiyya kowa yayi kokari ya san da yayin da ake tahir yake yi kamar yanda kake kokarin ka san Fatiha daidai kake yin ta a cikin sallah to kai kokari ita ma tahiya ka tabbatar da ya kake yin ta daidai kake yin ta ana gane da kyau dan saboda tana da muhimmanci bayan suratul Fatiha wallahu ta'ala a'lam na'am na'am sosai haka ne ruwayi guda uku suka zo domin ana samun sahabi guda ya faɗi hadisi to sai kasance shi ma sahabin kala uku ya iya sai ya koya ma wannan kala kaza shi kuma wannan ya koya mishi kala kaza duka za su ce daga wa suka rawaito daga Abu Musa amma shi kuma ga yanda aka koya mishi amma shi kuma wannan ga yanda aka koya mishi ana gane da ke ko shi yasa a cikin hadisi guda muka samu nau'in tahiyya guda nawa guda uku na'am wa alaikumus salam na'am na'am jazakumullahu khairan Allah ya saka muku da alkhairi wannan mas'alar ina tana cikin kaina mai namanta da ita kun ga dalilin tambaya an abin da an samu haka ne assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amince Allah ya kanka ya amince Allah akan ka ya kai wannan annabi nuni ne zuwa ga cewa kenan annabin yana ina yana kusa to shine sai aka samu su malamai suka ce to ai yanzu babu annabin nan kenan ba za a ce ba assalamu alayka amincin Allah a kanka tunda ba a tare da mu yake ba sai dai a ce assalamu alal nabiyyi ana gane da kyau ko wannan akwai malumai masu wannan ra'ayin amma magana mafi inganci wannan ra'ayin marjuhi ne ana gane da kyau ko domin da yawa daga cikin sahabbai da suka koya ma tabi'ai wannan addu'ar ba su ce musu assalamu alal nabiyyi ba kuma tare da cewa a lokacin da suka koya musu wannan addu'ar manzo Allah yana raye baya raye kuma ko da ma manzon Allah na raye sahabbai sun rarrabu lokacin da manzon Allah ma yana raye da suka rarrabu kuma tahiyyan sun koya ma mutanen da suke ba a tare da manzon Allah ba a gari guda ba kuma duk da haka nan ya suka koya musu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kenan magana mafi inganci za a yi ta ne yanda take assalamu alayka ayyuhan nabiyyu domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a hadisi manzon Allah yace ku yawaita mini salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya domin salatin ku in kuka yi mini ana nuna mini yanzu duk hadisin da muka karanta muka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salati ne muka ma manzon Allah to manzon Allah yace duk wanda ya mishi salati sai an nuna mishi wani kaza ya maka salati ana gane da ke ku wannan abu ne na gaibi ba za ka ce ba a kenan manzo Allah ba zai huta ba ko wannan abu ne na gaibi kenan dai manzo Allah duk da baya a tare da mu haka dai zamu ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ita ce magana mafi inganci wallahu ta'ala a'lam wannan ijtihadi ne suka yi kuma mas'alar take ijtihadiyya la inkara fiha ijtihadi ne domin akwai manyan malamai da suke akan wannan ra'ayi wanda kuma ba za ka ce musu ba in sun yi haka sun yi laifi tunda ijtihadi ne suka yi sun yi kuskure a cikin ijtihadin sai dai a ce suna da kuskuna da kuskuren yana canjihi amma dai kuma wannan kuskuren ba zai hana musu yi ba ba zai hana a ba su ladan su ba wallahu ta'ala a'lam na'am baƙon mu ban san baƙon mu ya iso ba na'am ka azo ya iso ya bahi a cikin na'am tafaddalu akramakumullah akwai masu saman kujera malam Binyamin a gabatar da shi saman kujera sai mu karanta ko hadisi biyu na salati sai mu tsaya mu ba malam wuri insha Allah tafaddalu akramakumullah la tafaddalu biyo na'am malai yace babu salati ala annabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da tashahhud babu mai bayani akan salati ga manzon Allah bayan tahiyya kenan an yi tahiyya mai ake karawa salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma salati nau'i shidda ne kuma alhamdulillah wannan wurin malam duka ya kawo su dan haka lura da wannan ba za mu yi dogon bayani ba za mu karanta hadisan a ƙarshe sai mu make da suna mu bayyana nau'ukan sai mu ba malam guri insha Allah. Malati haddathana Hafs ibn Umar haddathana Shu'bah an al-Hakam an ibn Abi Layla an Ka'b ibn Ujra qala qulna sunki aw qalu ko kuma suka ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah amartana an nusalli alayka ka umurce mu da mu yi maka salati wa an nusallima alayka kuma mu yi maka sallama fa amma assalamu to ita dai sallama kada arafnahu mun santa fa kaifa nusalli alayka to shi salatin ya za mu yi maka yace na amartana to anya kuma manzon Allah shine umunni da mishi salati a abun da yake nihi manzon Allah ya gai ayar da tace Allah ya ce ayi inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ku yi ma manzon Allah salati ku mishi sallama to suka ce mun san sallama assalamu alayka ya rasulullah to shi salatin ya za mu yi maka shi qala sai manzon Allah yace musu qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala wa ali muhammadin kun ji ko babu wa ala tun yanzu an fara allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid bambanci da wanda muka saba babu wa ala an gane da kyau ko wa ali ne haddathana musaddadun حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة بهذا الحديث شعبة يبا ملابار ونا حديث قال يتي صل على محمد وعلى آل محمد مشي رواية سيتي صل على محمد معنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كونغا وانت مكسابة ايتكي تزو أنان kenan shi ba wa ali muhammad yace ba me yace wa ala ali muhammad kenan nau'i na nawa nau'i na biyu mai wa ali muhammad da kuma mai wa ala ali muhammad haddathana musaddad ibn haddathana muhammad ibn al-ala haddathana ibn bishr an mis'ar an al-hakam bi isnadihi bi hadha qala allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima innaka hamidun majid an gane da kyau ko kun ji wata kala a can babu innaka hamidun majid a ina a tsakiya anan kuma a tsakiya akwai mi innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid قال ابو داود ابو داود يتي رواه الزبير بن عدي عن ابن ابي ليلى كما رواه مسعر الا انه قال كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وساق مثله سيا قرارو مكمنچن وانچ حديث wannan nau'i na nawa kenan nau'i na nawa na uku bambancin shi da wancan shi akwai innaka hamidun majid a ina a tsakiya kuma akwai allahumma barik ita kuma a can babu mi allahumma wa barik kawai aka ce ana gane da kyau ko kinan bambanci ne nake so ya rika huddo muna haddathana alqa'nabi an malikin ha'un wa haddathana ibn sarhi akhbarana ibn wahb akhbarani malikun an abdullahi bin abi bakri bin abi bakr ibn muhammad ibn amru bin hazm an abihi an amru bin sulaym az-zuraqi أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله صحابي سنت يا مائكين الله كيف نصلي عليك يا زامي مك سلاتي قال يقولوا كتي اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم innaka hamidun majid to kun ji wata kala ko wannan nau'i na nawa kenan na hudu me bambancin ta da waccan wa azwajihi wa zurriyatihi wannan ita ce ta hi bambanta da sauran hiya da sauran dan haka ita za mu fassara ai kun ga sauran mun fassara ba ko allahumma salli ala muhammad ya allah kai salati akan muhammad salatin allah malamai suka ce as-sana'u alaihi salatu llahi ay sana'uhu in aka ce Allah yayi salati ga manzon Allah ana nufin Allah yayi yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shine Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kayi yabo ka daukaka daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi da iyallansa mata wa zurriyatihi da kuma ƴaƴansa zurriyarsa kama sallaita ala ali ibrahim kama yanda kai salati akan iyallan ibrahim wa barik ala muhammadin kuma kai albarka akan muhammad wa azwajihi da matayansa wa zurriyatihi da zurriyarsa kama barakta ala ibrahim kama yanda kai albarka akan ali ibrahim iyallan ibrahim innaka hamidun lalle allah kai hamidun ne hamid shine godadde shi ma siga ce ta mubalaga fa'il ana gane da kyau ko hamidun lalle ya allah kai ne wanda ya kamata a yawaita gode ma majidun kuma ya allah kai mai girma ne ana gane da kyau ko hamid daga cikin shi ne aka kira to sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam sha'ir yace wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadhul arsh mahmudun wa hadha muhammadi ana gane da kyau ko Allah mahmud ne hamid ne shi kuma manzon Allah ahmad dukkanin su daga menene daga sunan Allah aka kira wasa muhammad ahmad mahmud dalilin kuma wannan sunan Allah madaukakin sarki ne ilhama ga abdul muttalib lokacin da aka aihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya daga shi a wajen ka'aba yana tunanin wani suna zai sa masa kawai sai sunan yazo masa ya sa masa muhammad sai sanya masa Muhammad kenan wannan sunan ilhama ce daga wa daga Allah madaukakin sarki shi ya sama manzon Allah wannan sunar ba kakan ba kenan wannan shine nau'i na hudu na salati haddathana al-qanabi an malik an nu'aym ibn abdullah al-mujmiri anna muhammad ibn abdullah ibn zubay ibn zaid wa abdullah ibn zaid huwa alladhi uriya an-nida'a bis-salah abdullah kinnan shine wanda aka nuna ma kiran sallah a cikin kwana mun yi bayanin wannan a babun nida akhbarahu an abi mas'ud al-ansari ya bashi labari daga abu mas'ud al-ansari annahu qala abu mas'ud yace atana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon allah ya zo muna fi majlisi sa'd ibn ubada a majlisin sa'd ibn ubada ma'ana ya zo ziyara ne fa qala lahu bashir ibn sa'd amarna allah an nusalli alayka Allah ya muna umunni mu maka sallama mu maka salati ya rasulullah ya ma'aikin Allah fa kaifa nusalli alayka to ya za mu maka salati fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yayi shiru hatta tamannaina annahu lam yasalhu har sai da muka yi gurin ina ma bai tambayesa ba dan sun aza kamar tambaye bata ma manzon Allah mi ba dadi tunda an tambaye shi yayi shiru bace komai ba kuma an shi ma a cikin shirin ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن سي منزا الله يتي قولوا كتي فذكر معنى حديث كعب بن اجره سي يا امبتي معنن حديث كعب بن اجره زاد في اخره سي دي شي يا قارا ا كرشن في العالمين انك حميد مجيد انا غانا دكيو كو مون سامو نوعي نوا اي هكاني نبيير كين ني نبيير ني kamar wancan amma shi a ƙarshe zaka ce fil alamina innaka hamidun majid shine bambancin shi da sauran nau'i na biyar kenan wannan hadisin yana nuna ashe salati shi ma wahayi aka ma manzon Allah domin shirun da manzon Allah yayi ana mishi wahayi ne na ga abin da ya kamata ya ce musu yanzu da Allah salatin da aka ma manzon Allah wahayi wai wani zai zo ya ce wani salati wanda ba a ma sanya isnadin shi yake ba ana gane da kyau ko wannan shine ai mai hankali ko ba a gaya mishi ba ko ba a gaya maka ba da cewa ba ta yiwa a hada wannan salatin da ya huto daga wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abinda ma zai kara tabbatar maka hatta su tsakanin su ma sun yi sabani cikin manya-manyan matasan su masu da'awa naga an sa wata video gudan yace wallahi billahi da sauran su dai salatul fati ta hi salatul ibrahimiyya sai aka samu shi kuma gudan aka sauko bidiyon shi ba ta yiwa a hada salatin da ya huto daga baki mai tsarki bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da salatin da ya huto da ba daga bakinsa ba to kun su kansu sun yi mi sun yi sabani akai to muna ba mu da sabani akai can su ci kansu dara ta ci gida ko hadisi mabimu na karshe ma la yace haddathana ahmad ibn yunus haddathana zuhair haddathana muhammad ibn ishaqa haddathana muhammad ibn ibrahim ibn al harith an muhammad ibn abdullah ibn zaid an ukbata bin amr bi hadha al khabar ya ba mu labarin wannan labarin qala amma shi sai yace qulu kuce allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi ana gane da ke ko wa ala ali muhammadin nau'i na nawa kenan nau'i na nawa na shidda allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammadin sauran kaman sauran ne kenan wannan shi ma ya inganta kada ka ji wani malami na ummi ummi kace shi kuma ina ya samu wannan hadisin hadisi ne wanda ya inganta shi ba nau'i ne na shidda na minas na salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad al-ummi huwa alladhi la ya'rifu al-kitabata wal-qira'a shine wanda bai iya rubutu kun bai iya rubutawa shi manzon allah ummiyin sa fitriyan ne su kuma quraishawa ummiyin su ummiyancin su kawai rishin jahilci ne siffanta manzon allah da ummi siffa ce ta kamala haka allah ya halicce shi amma kai a siffanta ka da ummi siffa ce ta nakasu kan wani ce ma ummi ka yardan yace ma ummi kamar ya ce ma dibgahu an san dibgahu ko dib bai iya karantawa ba gahu bai iya rubutawa ba ana gane da ke ko to shi manzon Allah siffa sace haka Allah ya halicce sa kuma Allah ya halicce sa haka ne dan saboda ya zamanto dalili akan wanda za su iya cewa shi Qur'ani manzon Allah ne yami ya rubuta sa in ma bai iya rubutun ba to dan kada su ce ya karanto ne daga wani wuri yazo yana faɗi to bai ma iya karantawa ba ko zaka koya mishi ba zai iya karantawa ba ko sunan shi ka rubuta bai mi ba bai iya mi bai san ka rubuta sunan shi ba kamar yanda yazo a lokacin da za a yi sulhul hudaybiya da manzon Allah ya rubuta a sulhun da za ya sa Ali ya rubuta hadha ma salaha alaihi muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraish wannan shine abinda muhammadu manzon Allah yayi sulhu da shi da quraishawa sai suhairu yace kahin musulunta a kuma in mun yadda da kai manzon Allah ne zamu yi jayayya da kai to kinan cire mu na rasulullahi kinan sai manzon Allah yace ma ali goge rasulullahi kinan sai ali yace hannuna bai iya goge wannan sunan ya manzon Allah ya faɗi wannan da rashin ladabi a dan girmama da manzon Allah sai manzon Allah yace to nuna mini wurin ni in goge sai ya dora hannun manzon Allah a wurin manzon Allah ya goge wanda sunan shi ma bai iya karantawa to ya zai karanto wani abu ya zo ya gayi wannan shine kenan sallallahu alaihi wa sallam allahumma salli wa sallim alaihi haddathana musa ibn isma'il haddathana hibban ibn yasar al-kalabi ku al-kilabi حدثني أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز حدثني محمد بن علي الهاشمي عن مجمر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى دون دا يكيسوك أي مش أو دا ma'auni wanda yake mafi cika ko shi kanshi ya auna ma kansa da ma'auni mafi cika idza salla alaina idan zai muna salati mu ahlal bait yallan gidan manzon Allah domin idan aka ce ahlu fulanin ana nuhin harshi yana a ciki ahlu fulanin ana nuhin harshi yana a ciki falyaqul ma'ana duk mai so ya muna salati to ya ce allahumma salli ala muhammadin nabiyyi wa azwajihi ummahatil mu'minina da matayansa iyayen mumunai wa zurriyatihi wa ahli baitihi da iyalan gidansa kama sallaita ala ali ibrahima innaka hamidun majidun sai dai wannan hadisi menene da'ifi ne bai inganta ba dan haka nau'in salati na ibrahimiya kala nawa ne kala shidda ne ɗan uwa masu girma fadakarwa mai muhimmanci salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya huto daga gare sa shine salatul ibrahimiyya wannan sigogin sa ne ba a ce masa nau'uka sai dai sigogi amma dukkanin shi sunan shi ne salatul ibrahimiyya dan me yasa ake cewa salatul ibrahimiyya domin gaba ɗayan shi a ce akwai ambaton annabi ibrahim a cikin sa ana gane da kyau ko in sallah zaka yi dole ne salati ibrahimiya zakai, duk inda yake dole ne sai kai salati a wurin, ana gane da kyau ko? To salatin ibrahimiya zakai. Kawun misalin sallar me, sallar gawa, dole wanne salla, wanne salati zakai? Salatul ibrahimiya. Sallah ta farilla, dole wanne salati zakai? Salatul ibrahimiya. Salati kala biyu ne, akwai as-salatul mutlaq, akwai as-salatul muqayyad. Salatin da aka kayyade sa, aka ce in ka zo nan kai salati, to duk inda aka ce in ka zo nan kai salati, to salatin da ake so kai shine me? Salatul ibrahimiya. Amma salatul muqayyad shine salatin da zakai haka, misali kana cikin nishadi ranar juma'a, Allah ya ce ku yi mini salati, ya halatta irin wannan lokacin kai salati ko wani idi kake so, ana gane da kyau ku? Mujarradus salat. Kawun misalin Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, da abun da ya kama da haka, duk dai abun da ya dauki kalima ta sallallahu alaihi wa sallam shi ma menene? Shi ma salati ne, ana gane da kyau ku? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin, da abun da ya kama da haka, dukkanin su salati ne wanda zaka iya kai ta yawan maimaitawa, wannan shi ake cewa salatul mutlaq, ma'ana wanda shi ba a kayyade ba, a cika ce adadi kaza zakai, an dai ce kai, amma duk wanda aka kayyade kaza zakai ga kuma inda zaka yi sa, to wannan salatul ibrahimiya shine ake so kai. A takaicen wa masu girma, salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu ne wanda yake jayo falala mai yawa. Ina tsammani ai wannan majalisin kun saba da wannan baitin ko? In shi'ta ghufrana adh-dhunubi jami'a aw shi'ta an tukfa adhan wa humuma fa'mal bi qawli Allah fi qur'anihi sallu alayhi wa sallimu taslima. In kana son wannan abu guda uku, akan kare maka zunubai, in shi'ta ghufrana adh-dhunubi jami'a aw shi'ta an tukfa adhan wa humuma, ayayi maka nadama da kunci, to kai aiki da fadin Allah madaukakin sarki, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ahya. Yan uwa masu girma, muna da bako shine Sheikh Jafar, ya ce zai kawo mana ziyara ne kawai, nace mishi to yana da kyau an zo ziyara, a biyo mana da tsaraba ta minti 20, yana da kyau. Wannan shine hadiyus sahaba, hadiyu as-salaf, idan suka hadu kamin su rabu suna kokarin amfanar da junan su wani abu, shi yasa muka ce kenan zamu ba malam minti 20, yi muna tsokaci, yi muna nasiha akan wani abu wanda zai amfanar da masu tambaya, ai hakuri har sati na gaba sai mu buda da ita. Malam ku ya zaɓi muna nasiha akan athir akhirataka ala duniyaka, kahihita lahirarka akan mi? Akan duniyarka. To ya zaka yi kai haka, waka a bakin mai ita ta hi dadi, ko mu ce wa'azi a bakin mai shi ya hi dadi ko? Kenan za mu ce Sheikh Jafar tafaddalu, mashkuri da ma'azurin insha Allah. A ƙarshe zan gaya muku wani labari dangane da wannan bawan Allah, wanda wani wa'azi ne a tattare da shi mai girma, wanda ko shi na san bai san da shi ba. Da Allah, bismillah. Thank you.